yanzu haka dai hankula sun fara kwantawa a jihar Taraba biyo bayan wani hargitsi da ke da nasaba da batun sakamakon zaben gwamna a jihar inda aka samu asarar rayuka da kuma kone-kone a garin Gembu ba dai ga yankin Gembu haka nan kuma kamar yadda rahotanni ma suka nuna an samu irin waɗannan hatsaniya a wasu sassan jihar Taraban musamman a tsakanin magoya bayan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Akite Dariyar Isyaku da kuma na jam'iyyar adawa ta APC Senator Aisha Jumai Alhassan da ake wa lakabi da maman Taraba wannan hatsaniyar ce ma dai ta sa gwamnatin jihar Taraban kafa dokar hana fita tun daga karfe 7 na maraice har zuwa 6 na safe to ko yanzu wannan hali yake ciki ne a waɗannan yankuna da aka samu tashin hankalin SP Joseph Kwaji kakakin nan ɗan sannan jihar yace fa yanzu hankula sun kwanta
yanzu Taraba ba hankali ya kwanta ba wani rigima kuma an samu akwai tashin hankalin da aka yi tsakanin supporters na APC da PDP suka zo suka yi clash so suka kama fada tsakanin su so amma mutane mu ɗan sanda sun samu sun shawo kan wannan tashin
a bayan nan kuma akwai a Jalingo akwai wata kansila da ƴan jam'iyyar PDP da ake zargin kan cewa an kama ta da bindiga menene gaskiyar batun a jiya da yammaci
ban da wannan labarin
wannan ma dai yana zuwa ne yayin da ƴan takarar kujerar gwamnati da kuma jam'iyyunsu ke mai da martani game da takaddamar batun sake zabe a wasu yankunan da ake zargin an sace akwatunan zabe da kuma a ringuzon ƙuri'u Chief David Sabuken ta DSK ɗan takarar jam'iyyar SDP yace su kam sun yi na'am da wannan batu na sake zaben
muna da wannan outcome na decision na INEC ce a Taraba ba yi zabe ba an kawo sojoji su zo sun ruta results an ja announcin a gaskiya decision na INEC decision mai kyau ne kuma al'umman Taraba za su yi murna da wannan outcome na decision na INEC
to sai dai kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP Akite Dariyar Isyaku ta bakin wani hadiminsa ya yi ma zargin cewa ne ba a musu adalci ba
sunana Emmanuel ne mai ba shi dan takarar shawara ta ne watsan labar a gaskiya ka ba abun jin daɗi ba na yi ba wanda zai ji daɗi kana ganin zaɓe ga shi nan an yi zaɓe ka ci zaɓe kuma a za a ce wai zaɓe ba kama na ta ba ai dole na muna da matsala mu damuwar mu na wannan cancellation da aka yi na da aka soke zaɓen Yonga
ita kuwa nata martanin jam'iyyar adawa ta APC a jihar Taraban ta bakin shugabanta Alhaji Hassan Jikado ta ce fa ba za ta ma kyale ba
hukumar zabe ita take da hurumin daukan mataki amma ni da jama'a na ba mu ji daɗi ba saboda mun sani an kawo sakamakon zabe sannan kuma akwai zaɓuɓɓukan da aka yi a baya wadda kafin mu a yi wannan zaɓen ɗin nan mun gabatar da koke-koken namu ba a saurare mu ba amma dai tunda ita hukuma ce ba yadda muka iya dole ne mu amince da abin da ta yi